أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyakkyawan ɗabi'u a musulunci. Muna cikin maudu'in mu wanda muke magana a kansa, maudu'in tuba, kuma muna magana ne dangane da abin da ya shahi albarkatai da kuma fa'idoji na tuba. Mun bayyana sashen hadisai da kuma ayoyi na Alkur'ani wanda suka bayyana sashen fa'idoji da kuma albarkatai na tuba wadda take tattare da shi, inda muka yi bayanin cewa Allah subhanahu wata'ala yana son masu tuba, ɗaya daga cikin mafi muhimmancin albarkatai da kuma fa'idoji na tuba shine samun son Allah subhanahu wa ta'ala, samun soyayyan Allah subhanahu wa ta'ala. Wato ya kasance Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka, babu abinda yafi wannan daraja. Amma a zo a cikin wasu riwayoyi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nunawa, manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisi kan cewa duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi, to hakika Allah subhanahu wa ta'ala ba zai masa azaba ba. Wato dan mutum ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, in dai da gaske yake, to Allah subhanahu wa ta'ala zai so shi, kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi, Allah ta'ala ba zai masa azaba ba. Wannan ya nuna matsayin tuba da kuma muhimmancin tuba da irin wannan albarkatai wanda take tare da shi da kuma fa'idoji. Hakan mun yi bayani dangane da cewa tuba tana sababa gafaran zunubai. Wato idan mutum ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, idan ya zamanto ya cika rukunna, ya cika sharuɗa, ya cika ladduba na tuba, to Allah subhanahu wa ta'ala yakan karɓan tuban shi. Idan Allah ta'ala ya karɓi tuban shi, zai gafarta masa zunubansa duka. Sannan mun yi bayanin ayat ibdala wadda take nuna Allah subhanahu wa ta'ala zai canza miyagun ayyukan mutumin zuwa kyakkyawan ayyuka. Wannan dun fa'ida ne da kuma albarkatai wanda tuba take tattare da shi. Hakanan mun yi bayani dangane da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma Imam Ali alaihi salam wanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yakan kawar da zanubai gaba ɗaya, har ma yake mantar da mala'iku wanda suke rubuta zanuban bawa, har ma yake mantar da doron ƙasa wanda take shaida akan bawa, da ma gaɓoɓinsa, abinda suka kasance suka shaida, wanda ranar alkiyama za su yi shaida akan shi, Allah subhanahu wata'ala ya umarce su su suturta ko kuma ya mantar da su. Wannan ya nuna albarka da kuma fa'ida na matuƙa dangane da abin da ya shahi tuba da kuma muhimmancinta. Saboda haka muna da fa'ida ta uku wadda ita ma tana da tarin albarka da kuma muhimmanci mai yawa. Watan shine kenan nuzulur rahma ala ta'ib, saukan rahma akan wanda ya tuba. Wato lokacin da mutum ya tuba, Allah subhanahu wata'ala yakan saukar da rahaman shi akan wannan mutumin. Idan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da rahaman sa akan bawa, to lalle bawa ya nisanta daga dukkan wani zunubi, bawan ya nisanta daga dukkanin wani sharri da wani musiba, hakanan bawa ya nisanta daga azaban Allah subhanahu wata'ala. Sakamakon me? Sakamakon tuba. Wannan shi yasa hadisi ya zo daga Imam Ali alayhi salam a cikin Mustadrakul Wasa'il, a cikin mujalladi na 12 cikin shahi na 129, wanda yake nuna mana, yake cewa at-taubatu tastanzilur rahma, yake cewa ita tuba tana saukar da rahma akan bawa wanda ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala, to rahma Allah subhanahu wata'ala takan sauka akan bawa. Wannan ya nuna mana kenan dukkan abin da muke yi shi ma muna neman rahama Allah subhanahu wa ta'ala ne, muna neman jinƙai na Allah subhanahu wa ta'ala ne. to amma ga ɗaya daga cikin hanyoyi wanda suke da muhimmanci wurin samar da rahama ta Allah subhanahu wataala shine tuba. Mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, mu tuba mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala, mu nisanci miyagun ɗabi'u, mu koma zuwa ga kyakkyawan ɗabi'u, sai Allah subhanahu wataala ya saukar da rahaman shi akan mu. Wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da kasancewansa ma'sumi ne, baya zunubi, baya saba ma Allah subhanahu wataala, sai abinda Allah subhanahu wataala ya umarce shi yake aikatawa, ya kasance cikin yini yana yin yake istighfari, astaghfirullah wa atubu ilayhi, so 70 wani lokaci yake yi so 100, amma ba saboda yayi zunubi ba, sai saboda neman saukan rahama ta Allah subhanahu wataala, neman kusanci ga Allah subhanahu wataala, i'tirafi da taqsir kin shi da takaitawansa a wurin bin Allah subhanahu wataala. Wannan kenan yana nuna mana me matsayin tuba da kuma muhimmancin ta a cikin wannan addini namu na musulunci mai tarin albarka. Hakanan fa'ida ta hudu wanda zamu iya ganin daga cikin fa'idoji na tuba, kan cewa ita tuba tana sababar da abinda ake cewa taharatul qalb, watan tsarkin zuciya. Sa'ayin mu shine ya zamanto mun cimma tsarkin zuciya, mun cimma salaman zuciya, daga nan sai ya zamanto ayyukan mu sun yi kyau, daga nan sai ya zamanto mun samu kusanci ga Allah subhanahu wataala, kuma wannan sai ya gadar mana tsira duniya da lahira. Shi yasa muna ai gani ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba mutum tsira ranar alkiyama shine zamanto mutum yana da abin da ake kira alqalbu salim, ta kasance yana da zuciya wadda take kubutatta, wadda ta kubuta daga dukkanin wani aibi, daga dukkanin wani cuta, daga cikin cututtuka na zuciya. Dukiya ba za ta amfani mutum ranar alkiyama ba, ƴaƴa ba za ta amfani mutum ranar alkiyama ba, nasaban mutum ba zai amfane shi ba ranar alkiyama, amma idan ya je da tsarkin zuciya wannan zai amfane shi ranar alkiyama. Shine Allah ta'ala ya ce illa man atallaha biqalbin salim, to ranan da dukiya da ƴaƴa ba za su amfane mutum ba sai wanda ya zo da zuciya wanda take kubutatta, zuciya tsarkakakka. Muna iya gani daga cikin abin da ya shahi tarihin musulunci, Imam Ali alayhi salam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam zai hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam ya ce masa ya zauna ya kwanta a makwantansa wanda aka kira Lailatul Mabit, wanda Imam Ali alaihi salam ya kasance ya so salama na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam, yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam idan na kwanta a wannan mahallin naka zaka tsira? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam yake cewa eh zan tsira. Sai yace kenan ba ruwa na daga dukkan abin da zai biyo baya. Saboda me? Saboda idan manzon Allah ya riga ya tsira, to addinin Allah ta'ala ya tsira, kuma mutane za su samu rahaman da Allah subhanahu wataala ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam da shi. Wannan alama ne nake nuna tsarkin zuciya, wanda mutum baya da wani hadafi na shi shakhsi, baya son ma ya rayu, yayi yadda ya bada rayuwar shi gaba daya kariya ga musulunci, zamanto sakon Allah ya isa zuwa ga bayansa. Hakanan daga cikin tarihin addinin musulunci zamu iya ganin cewa Imam Ali alayhi salam wata rana da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam suna tahiyya a cikin wani lambu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam yake nuna ma Imam Ali alayhi salam damuwar shi dangane da abin da zai faru a bayansa bayan ya bar duniya, kan cewa al'umma za ta bijire ma Imam Ali alayhi salam, kuma al'umma za ta yi gadara akan Imam Ali alayhi salam. Amma harkon abin da Imam Ali alayhi salam yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi salam yake cewa fi salamatin min dini ya rasulullah, ce manzo Allah annan duk abin da al'umma za ta mini, ta bijire mini, ta kibina, ta min makirci, ta yi gadara da sauransu cikin salama na addini na, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa eh lalle fi salamatin min dinik, lalle cikin salama na addininka kana addininka yana nan salim baka da wani matsala to wannan ya nuna tsarkin addini tsarkin zuciya wannan yana da matukar muhimmanci wanda yake makami ne na manyan bayan Allah subhanahu wataala makami ne na bayan Allah subhanahu wataala managarta amma Allah subhanahu wataala zai samar da wannan a cikin zuciyar wanda ya tuba watan taharan zuciya wannan zuciyar da ta yi datti ya zamanto ta saba ma Allah subhanahu wataala tsawon lokaci Allah subhanahu wataala zai zo ya zamanto ya tsarkake wannan zuciya din saboda me saboda ta tuba wannan ke ne ya nuna mana muhimmancin tuba da kuma fa'idodin tuba da kuma albarkatai wanda tuba take tattare da shi wato Allah subhanahu wataala wannan yana nuna mana matukan rahaman shi matukan son da yake ga bayan sa inda mutun zai kwashi shekaru da shekaru yana sa'a ma Allah subhanahu wataala yana kauce ma dokokin Allah subhanahu wataala amma Allah subhanahu wataala zai zo ya gafarta masa duk wannan abin da yayi idan ya tuba inda gaskiya yake ya koma ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala zai karama masa wannan ya nuna yalwa na rahama na Allah subhanahu wataala wannan ya nuna tausayi na Allah subhanahu wataala ga bayansa wannan ya nuna irin albarkatai da kuma rahama da kuma fa'idoji wanda suke tattare da tuba saboda haka mutum ba zai asara ba idan ya tuba bil aks mutum zai riba tuni zai samu ƙari ne alƙawarin Allah subhanahu wataala zai samu ci gaba ne zai samu asase wanda nan gaba zai dora ayyukansa akai bayan zuciya ta gurbata sai zamanto mutum ya zo ya sake gyara zuciyarsa ya sake tsarkake zuciyarsa ya sake gyara dabi'unsa sai zamanto ya kusanci Allah subhanahu wataala ta wannan hanya din ya zamanto bawan Allah managarce wanda ya cancanta ayi itlaqin sunan mutum gare shi wanda ya cancanta ayi itlaqin sunan musulmi gare shi wanda ya cancanta ayi itlaqin sunan mu'mini gare shi wannan dun cikin albarkatai da kuma fa'idoji na tuba saboda kenan Allah subhanahu wataala kamar da muke gani Allah subhanahu wataala yana son bawansa mai tuba Allah subhanahu wataala yakan suturta ma bawansa a lokacin da ya koma zuwa gare shi Allah subhanahu wataala yakan canza miyagun ayyukan mutum zuwa kyakkyawan ayyuka a lokacin da ya koma zuwa gare shi Allah subhanahu wataala yakan shahi zanuban mutum a lokacin da mutum ya koma zuwa gare shi wannan kenan zamu iya ganin irin albarkatai da kuma fa'idoji wanda tuba take tare da shi saboda haka tsawon wannan bahasi namu da mun ambata cewa shine mataki na harko wanda mutum zai bi domin ya zamanto ya samu me ya samu kusanci ga Allah subhanahu wataala domin ya zamanto ya kyautata dabi'unsa domin ya zamanto bawa nagari domin ya kasance misali a doron kasa saboda haka kenan hutuwa ta harko watan taku na harko wanda mutum zai gurin gyara dabi'unsa shine zamanto ya tuba daga cikin bayanin da muka gabatar mun yi bayani dangane da abin da ya shahi hakikanin wannan tuba mun yi bayani dangane da abin da ya shahi wajabcin tuba mun yi bayani dangane da abin da ya shahi rukunai na tuba da yalwan tuba da dawaman tuba da don tuba kuma da hakanan yanzu mun zo mun bayani dangane da fa'idojin tuba da kuma albarkatai wanda tuba take tattare da su duk wannan a matsayin mataki na harko wanda mutum zai taka domin ganin cewa ya tsarkaku kuma ya gyara dabi'unsa ya zamanto dabi'unsa dabi'u na musulunci wanda Allah subhanahu wataala yake bukata akan koyarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka wannan kenan insha Allah karshen bayani dangane da abin da ya shahi tuba a matsayin mataki na harko zamu shiga mataki na biyu insha Allah cikin darussan da zasu zo gaba da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin abin da muka ambata ya sanya mu cikin bayan sa managarta wanda suke tuba suke koma zuwa gare shi kuma suke tabbata akan shi har ya zuwa karshen rayuwarsu da fatan Allah subhanahu wataala ya fa'idantar da mu a cikin waɗannan bayanai kuma ya amfanar da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin